za a ji mu dauke da maimaicin kashi na biyu na
daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25-31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Kranin Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala, amma a yau 25 ga watan Disamba na shekarar 2023 shirin namu na musamman ne. Masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci. Yau take ranar Kirsimeti, da fatan an yi bukukuwan Kirsimeti lafiya. A wannan rana ta Kirsimeti za mu kawo muku gaishe-gaishe zuwa ga ɗan uwa da abokan arziki, inda za mu fara gaisuwar sallah daga Najeriya.
Sunana Lidiya Moses Umar da ke nan farin gada a garin Jos. Ina gaida mai gidana Moses Umar a nan garin Jos. Ina kuma gaida yayana Reverend Paul Yebe Datri da ke maraban jama'a. Ina gaida babban kawata Juliana Bala da ke aiki a Equa Staff School a nan cikin garin Jos. Ina kuma gaida President na Arewa Fine Student Association da ke Badagry. Ina fata exams nashi na mishi fatan alheri. Ina gaida dukkan jama'a da ke Ten Flat. Ina gaida yayana Ito College, The Gospel, The Preach da kuma Konkaro da ke tare da ni a nan. Ina mana duka fatan alheri. Ina gaida dukkan jama'a da ke Equa Staff a nan da kuma farin gada da kuma Equa Seminary Church da ke cikin Jos. Allah ya sa mu yi Christmas lafiya. Ina mana barka da Christmas. Allah kuma ya mana sabon shekara lafiya. Na gode.
Sunana Benjamin Abraham daga garin Jos. Amana na Taraba na karatu a nan Jos. Ina gaida Malam Ishaya Inuwa, Malam Hassan Musa, ina gaida Faith Ali, ina gaida Domi Snom, ina gaida Jibril Kanina wanda yake taya ni jinya a nan, ina gaida Siona Mamana, ina gaida shi Malam Ibrahim wato ubana kenan, sai kuma ina gaida Duna Sandangbile wanda ya zama shine yayana a wannan makaranta, ina gaida Precious Abraham kanwata, ina gaida Francisca Abraham, kuma ina gaida Mildred Yusuf a daidai wannan lokaci, kuma ina gaida Saminu Ibrahim, ina gaida Juliet Ibrahim, ina gaida Francisca Ibrahim wacce kanwata yar autan mu kenan, kuma ina gaida Tida Theophilus a wannan lokaci, ina gaida Malam Yakubu Yahaya, ina gaida Malam Ali, ina gaida Musa. Da fatan za a yi Kirsimeti lafiya, a shiga sabon shekara lafiya.
Sunana Grace Benders daga Bauchi Das Local Government. Na gaida mai gidana mai suna Benders. Na gaida ƴaƴana da Allah ya albarkace ni da su, Evan, Dora da Rahama. Ina gaida su mamana, ina gaida yan uwana tana Shandam, akwai yayana yana nan a Mangu, Samshak Ishaku da Nenrod Ishaku. Ina kuma gaida ƴaƴan su, ina gaida Ilosina, na gaida Aunty Lydia, na gaida Aunty Dija, na gaida Aunty Zainabu, na gaida Uncle Musa, na gaida Hamidu. Suna nan da yawa da dama, ba zan iya kira sunayen su duka ba. Da kuma makwabciya na Salomi, Jacob da ƴaƴanta. Ubangiji Allah ya sa a yi Christmas lafiya. Nagode.
Ni dai Ahmad Tijani Adamu jakadan zaman lafiya ba da koshin mai martaba sarkin wasai. Ina matukan farin ciki na farko ina gaida ogana James Lalu Secretary of Disabled National. Shakikin aminin ba da koshin sarkin wasai ne. Ina gaida ki. Ina fatan ayi bikin Christmas lafiya. Sai kuma Jonab na Plato Eric da kuma John da sauransu da mai martaba sarki da dukkan Christian duniya ina fatan Allah ya sa ai Christmas lafiya Allah ya zaro da kasan mu lafiya
sunana Debora Dauda daga Adamawa State so ina ma mutane fatan alheri a gama Christmas lafiya ina gaida su mama na can kauye Tabita ina gaishe ta da baba na Bitrus ina gaishe shi shima ai yayi Christmas lafiya ina gaishe da kanwa ta Zidani Dedan da Hurai da su Isaiah duka su yi Christmas lafiya ina gaishe da mai gida na shi ma yayi Christmas lafiya so dan shi Dauda Iliya ina gaishe shi yayi Christmas lafiya da su Naomi da su Ladi da su Lois duka ina gaishe su da duk sauran su da Sunday duka ina gaishe su su yi Christmas lafiya ina gaishe da kowa da kowa ayi Christmas lafiya masu tafiya ma Allah ya kai su lafiya lokacin dawowa ma Allah ya dawo da kowa lafiya a shiga kuma sabon shekara lafiya. Nagode.
Sunana Yusuf Danko daga Jos Jihar Plateau. Da farko zan fara da iyaye na Mr. Mrs. Danjuma Bello da fatan za a yi Christmas lafiya. Akwai ita Maman Bature Mrs. Alti Yankai ita ma ina fatan a yi bikin Christmas lafiya. Malam Tankwaranga da Provost na COE Kangere shi Mr. Dauda Bute Sanda da iyali duk yan uwa da abokan arziki dake garin Das duka ina musu fatan a yi bikin Christmas lafiya. Zan garzaya in shiga garin Ogoro inda zan fara da family na matana late Mr. John Mai Samari da yan uwa duka dake garin Ogoro da fatan za a yi bikin Christmas lafiya. Zan dawo garin Bauchi inda nake mika sakon gaisuwa da fatan alheri ga shi baba Reverend Ishaku retired da matarsa da family na late architect Simon Abarshi da yan uwa duka da fatan za a yi bikin Christmas lafiya. Wassalam.
Sunana Vasti Zakaria daga Abuja ina gaishe da mama na Tabita Zakaria ina gaishe da baba na Aniya Zakaria ina gaishe da kannina Natania da Laban ina gaishe da yayata Saratu da Hawa da Ziba ina gaishe da kawaye na Makani Noro Philip Comfort ina gaishe da su kawaye na Dorothy Precious Nankam Matthew duk ina fata alheri da zamu yi Christmas Allah sa mu yi shi lafiya da sabon shekara.
Assalamu alaikum ni ce Jamila gidan dan banni ina gaida kowa da kowa ina fata kowa yayi Christmas lafiya ina gaida baba na Lekwa Sallau ina gaida yayye na da kanne na irin su Garba irin su Abdullahi da Abisha da Mariya da Garba daga dagada da mai nasara da Jamilu da Hawwa da Yalwati ina gaida kowa da kowa da fatan sun yi Christmas lafiya ina gaida abokan arzika na ko ina da fatan kowa yayi Christmas lafiya ni ce Jamila Lekwa gidan dan banni Allah ya maimaita mana ta badin badada nagode.
Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year.
Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu je ga Ghana.
Sunana Pastor Felix Nze. Ni da Pastor Church da aka kira Altar of Fire Prayer and Deliverance Ministry da ke nan Kwabena, Accra, Ghana. Ana yi bukukuwan Christmas don tunawa da haihuwa wanda yake mu Kristocin mun kai imani cewa ya zo ceto duniya wato Annabi Isa alaihi salam. Ko da yake bukukuwan Christmas ba wajibi ne ba ga dukkan Kristoci ba. Wasu Kristoci sun doki Christmas tamkar bid'a don bai cikin tai cikin Bible mai sarki amma dai mai yawanci kristoci suna yin Christmas to in kace baka yi kana da huja kana da madogara ba wasu ma cikin wata January suka yin Christmas ko cikin malaman tarihi na kristoci babu wanda da kawo ma tarihi cewa gallana dan ka hana bisa don lokacin Christmas lokacin na da ake kristoci ana hwani da lokacin bukin Christmas don yin kyauta ka taimaka wanda yake kasance wanga be da kari duk wanda ka yi kari sai ka taimaka ka da ha abinci ka sa ka tabbata cewa dai ka me ka sa wedi kai ka taimaka ma wani ka ba wanda beda sanan lokacin Christmas lokacin da aka ziyara bangi Allah sai ayi sai la Christmas lahiya shine addu'an mu Allah sai mu zama na lahiya a kasa na Ghana da Africa da duk duniya baki daya
suna na Emmanuel Kwamno sai na son wish family na mana Mrs. Comforte babana Mr. Philip Tay the Yayana Edmund Tay the sisters in Aisha to the patients Merry Merry Christmas my friends as well suna cikin Mary Osafo Apia John the Kowa the Diploma 2 class Merry Merry Christmas everybody
sunana Martin Mohammed daga Accra Ghana ne musulmi amma ina da yan waye Christians da keze na NS daga Belgium na wishing she Merry Christmas the Happy New Year ga auntie na mama Georgina ga Rafani na uncle Maxwell ga keze na kuma Mercy ga su Kojo ga su Mabana ga su Junior duka ina wishing so Merry Christmas the Happy New Year
sunana Prince Anne Christmas feast ga na su wish family na I'm family especially Merry Christmas the gida niki agbavito house na wish entire cool tenants and the sunki skin na gida na duka na wish kwa Merry Christmas na su Merry Christmas nga it bring unity harmony to the entire
sunana Ransford ina su wish kwa Happy Christmas Happy New Year ina su wish mom na mma Justin Happy New Year, Merry Christmas, the Pop and the Yayana Suduka, Merry Christmas. Many happy returns to everyone.
Sunana Joseph, now I wish Yayana, Mana, Bavana, Yayanina, Kanina, Kuka, Merry Christmas. Go, Merry Christmas, Merry, Merry Christmas there. Happy New Year, now good day.
Christina na Mavis Abuajua na so wish mana da baba na Merry Christmas the Happy New Year
Sunana Muhammadu Abdullahi Chan na wish kowa da kowa Merry Christmas and Happy New Year in advance to na wish friends na Christians naki aiki da su da ni da su ke tare nguwa guda zama musulmai da Christians da bamu da problem alhamdulillah muna zama tare kama mu duka one family ne yasa muke wish kowa da kowa Merry Christmas and Happy New Year. Na wish kowa su Francis, su Gladmark, su George, na wish kowa kowa da kowa Happy Christmas and
Sunana Sharif Idris. Na wish Bosuna DSP Mr. Francis K. Nate. Ayensuano Police Commander. Na wish si Merry Christmas and Happy New Year in advance. Sannan kuma shugaban kasa Nana Addo Akufo-Addo, President of Ghana, shikuma na wishin shi Merry Christmas and Happy New Year in advance. Sannan kuma former President John Dramani Mahama, da yake kuma so yazo ya kuma ci president, shikuma na wishin shi Merry Christmas and Happy New Year in advance. Sannan Dean of Faculty of Education, Communication, Wisconsin International University College, Madam Baba Kofi. Itakuma na wishinta Merry Christmas and Happy New Year in advance.
Sunana Ahmad Usman. Ina magana from Nsawam. Na wish police commander mu na Nsawam. Na wish she happy Christmas and New Year. Na wish babang parobo sumuduka. Kima sunan shi paradoxin. Kowa ya san shi nake paradox din Ghana dai kowa ya san shi sha ina wish shi Merry Christmas ina wish kuma MC na Ansawam ina wish shi Happy Christmas Merry Christmas New Year in advance wanda wannan kuma ina wish kuma Mr. Tamoji shine former chairman NDC na Ansawam ina wish shi Merry Christmas
ni ma ina wish
Begidana Andrews, Merry Christmas, the Happy New Year in advance. Na kokuma na wish MP mukuma nana dompre Merry Christmas and Happy New Year in advance. Mana wish ma salon kuma Merry Christmas and Happy New Year ni. Mana wish Christmas abukinae muduka na muda sumuki raiwa duka bakida na wish is Merry Christmas in advance. Dasa nokuma begidana wani serki ina kwa from. Mana wish is Merry Christmas and Happy New Year in advance.
Sunana Jamilu Muhammad amani mutunan Nigeria ni nazo nan Ghana da haka ina gaida prezan mu tulumbu ina mai barka da Happy New Year ina ma so osumbajo ina mai barka da Happy New Year ina ma ne tita odi ina mai barka da Happy New Year ina ma kwankwaso ina mai Happy New Year ina mai barka da Christmas.
Happy holidays, everybody! We got the man himself on the guitar with us. I like that, eh? Once more. Everybody now!
Madalla masu sauraron mu da fatan dai kuna jin dadin shirin yanzu kuma zamu leka jamhuriyar Niger.
Sunana Professor Tsayur Abdu, English Assembly da Jitanan ya Zandar ba da magaran. So albarkacin sallar Noel ta wannan ne shekara 2023. Ina so in isar da gaisuwa ta zuwa ga mai daki na mai suna Umma. Ina so in gaida ƴaƴana akwai Abdulmumuni, akwai Nafisa, akwai Hannatu, akwai Samuel, akwai Simeon, akwai Afi. Ina isar da dukkan gaisuwa ta ga Ecclesiar Assembly da jitanan ne da magaram. Ina so kuma in isar da gaisuwa ta zuwa ga babana Reverend Tera Busari, missionary ne daga Nigeria, anan ya Niger wanda a yanzu yana zaune a Maradi. Ina isar da dubun gaisuwa ta da fatan sallar Noel ga abokan aiki na pastoci a Nigeria. Ina isar da dubun gaisuwa ga Reverend Ishaya Yauba a jihar Adamawa. Ina isar da gaisuwa ta ga Reverend Abdu Kanawa a nan ne Kano. Ina isar da gaisuwa ta ga aboki na Ezekiel wanda yana zaune a Katsina da dai dukkan sauran abokan hidima wanda suna a Nigeria.
Sunana Madam Postas Ahiru Umma, Eglise Ade Kandarga Zanda, saƙon gaisuwa zuwa ga ƴan uwa cikin Ubangiji musamman wannan lokaci na sallah Christmas wato Noel kenan. Dangance da wannan ina gaida da haran da harko bari in fara gaishe da babanmu wanda yake zanne a Maradi wato Pastor uku in ce Reverend Tera Busari. Sannan kuma ina gaida mai gidana wanda na riga na hadu sunan shi shine Pastor Tsahiru Abdu. Ina gaida dukkan yara na gabakin su daya da dukkan sauran jama'a waɗanda muke tare da su cikin wannan gida wanda Ubangiji ya hada mu zama tare da su. So ina gaishe su ta dalilin sallar Noel. Ina musu barka da sallar Noel. Sannan ina gaida ƴan uwa cikin Ubangiji mataye na Ecclesia kamar ARN, EFN, Eglise Biblique da dukkan sauran da Ecclesia gabaki ɗaya. ina gaishe su ina ce musu barka da Christmas. Sannan ina gaida ƴan uwa gabaki daya musamman a Nyame a Tawa a Maradin da kanta da kewayi duka ina gaida su. Ina gaida dukkan ƴan uwa da cikin Ubangiji ina musu barka da sallah Christmas. Bari kuma Ubangiji nuna mu wannan rana sannan kuma ya gwada mu mun shige ta cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali a cikin sunan Yesu.
Sunana Nafisa, ina gode ma Ubangiji domin ya bani wannan zarafi domin in liƙa gaisuwa tare dukkan ƴan uwana da amannan duka. Ina musu barka da sallar Noel, bari wannan sallah ta kasance abun tammani kuma abun raba farin ciki tsakankaninmu. Ina gaida kowa da kowa musamman abokanena, akwai wanda suke Maraɗi, Tawa, Niyame, wanda suke Tawa, akwai Lizette ina gaida ta, ina mata kuma barka da sabon shekara. Ina gaida uwaye na wanda suke Niyame, akwai wanda suke har Najeriya, duka ina gaida su. Kuma ina tuna da tanti ita da ta yi aure can Najeriya, ita ma ina mata barka da Asta Busari, ina mata Joyeux Noel da kuma tantuna na duka dai ina gaida su. Awaye na ina gaida akwai Messi da ke Maldawa, akwai Saratu wadda take Miami tana Ishid, akwai Lizette, akwai Lajua da ke Kwanni, duka ina musu Joyeux Noel.
Sula na siya tsawa Aru, ina so ga etabawa ga duk wanda suke da a cikin duniya ga Joyeux Noel, saboda Allah zai saka bayan su ne sabon shekara. Ina goda ba kowa da wura dai, ina barka da Christmas kuma ku ina da ina goda ba suna abokai na sauka dai na sassan dai kuma ku stati na ina. Ina goda musu da dusun abin da suka yi. Wanga akwai Abdul tare da Abdullahi, akwai wani Musulun da Abdulisa da ina gaida su.
Sunana Ati, ina gaida mama da babana da tantita da su da Ati da mama da Simiya da Sani da Anna da Nafi da Beya da Alheri.
What is Christmas?
Christmas is for caring.
What is Christmas?
Christmas is for sharing.
What is Christmas? Can't you guess?
Christmas is for happiness.
Where is Christmas?
Christmas is at your house.
Where is Christmas?
Christmas is at my house.
Where is Christmas? Can't you tell?
It's where I'm.
Christmas is for taking dreams and making dreams come true. Christmas is for everyone, especially for you.
To Madalla, kafin mu kankare shirin namu mun leka kasar Kamaru.
Good evening, I'm Atabong Raphael from Cameroon.
Barka da yamma, sunana Tabon Rafael daga kasar Kamaru. Ni dan asalin jihar Kudu maso yamma ne. Zan yi muku dan waka.
We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy new year.
Na dauki muku dan lokaci. Ina miƙa barka da sallah daga mahaifiyata a Ciko da ƴar uwata a Abuya da kuma ƙanwata ita ma dai a Ciko. Ina yi musu fatan yawan rai da wadata da wadatar ciyar sabuwar shekara.
I wish them long life and prosperity and a prosperous new year.
Bonjour, moi c'est Kylie Yolande. Je vous souhaite un joyeux Noël.
Barka, sunana Kylie Yolande. Ina yemu kufata barka de sala na Krismeji. Da kowa. Ni er kamaruchi, masama er asilin jihar yammacin kasar. Kamar yadda kamaro na amfani da harshina biyu. Zanyi taki Krismeji da harshen Ingilishi. Ina yemu kufata alkhairi na ganin sabuwar shekara.
Et c'est ça, mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous mes amis. Passez un joyeux Noël, une très bonne année, merci.
Good evening, I'm called Jolene Emmanuel Sylvie. I'm from the South Region.
Barka, sunana Jolene Emmanuel. Ni er asalin kudancin kamar ni musamman a birnin Kirbi ina yi wa iyayena barka da sallan Kirsimeti da kawuna da ke Yaounde da wani kawuna da ke kasar waje musamman a kasar Belgium ina yin fatan cewa wannan sabuwar shekara ta kasance cikin alkhairi da albarka
bless him good evening once more bye bye
Bonsoir. En fait, moi je me prénomme Matiki Loïc et.
Barka. Sunana Ajiki Loïc. Ina yimuku barka da sallar Kirsimeti ni dan Kamaruni musamman a jihar Litoral Douala Bunabiri kamar yadda Kamaru ana amfani ne da harshina biyu zan yi muku takin Kirsimeti
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year
kawai dan waka ne sannan ina da fata uku arziki farin ciki nasara da wadata gani da kuma kowa da kowa ina so na gaida dangina abokaina da iyayena godiya Allah ya kare ku barka da sallar Kirsimeti
merci bonne soirée à vous que Dieu vous garde encore joyeux Noël à vous tous et bonne année en avance
Je m'appelle Bella Lani. Je souhaite un joyeux Noël à toute la population camerounaise et à toute ma famille.
Sunana Bella Luani, inaiwa duk en Cameroun, barka de sella Kirsimeti, da dengina, kuma inaiwa kawaiina, na ajina, barka de sella Kirsimeti, kamar Naomi, Ivana, Bakayoko, Pamela, Sasu, da kuma Pamela, inamika barka de sella Kirsimeti na ga dukkan al'ummar Kamaru.
Ya jai ne a toute la population camerounaise.
Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every thoughtful child has to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit bring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a little feeling when you hear.
Masu sauraron mu da waɗannan muka kawo muku shirinmu na gaishe-gaishen Kirsimeti. A madadin dukkanin waɗanda suka bada gudunmawa wajen hada wannan shiri har ya zo gare ku. Da waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilanmu daga Najeriya Zainab Babaji. Tare da wakiliyarmu a jamhuriyar Niger wato Tamar Abari. Da kuma wakiliyarmu ta Kamaru wato Maimunatu Sado. Sai kuma wakiliyarmu ta Ghana Hawwa Abdulkarim Young Pioneer. Muna miƙa gaisuwar Kirsimeti daga muryar Amurka zuwa ga daukacin al'umma a faɗin duniya. Godiya ta musamman ga wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Lagos Gresham. Ni Zahra Aminu Fagil daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya. Muryar Amurka na kuma ta san yau da gobe shirin ta BOA ba sai na